أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiyata tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar a yau muna 19 ga wata na 6 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1443 wanda ya dace wa 22 watan 1 miladiya ta 2022 insha Allah ta'ala wannan zai zamanto mana zama na 17 a cikin littafin al-aqidatu as-safariniya ko kuma ka kira ta da suna ad-durratul mudiyya fi 'aqdil firqatil mardiyya zamu tashi baiti na 123 insha Allah ta'ala bayan muna cikin fasali wanda yake magana akan abin da ya shahi annabta sannan kuma da abin da yake da alaka da annabta bayan baitittuka guda biyu da malam ya ambata mana a ciki wanda yake cewa wa min azimi minnati salami wa lutfihi bi sa'iril anami iya daga cikin girman kyautar assalam wanda shine Allah subhanahu wa ta'ala wa lutfihi sannan kuma da tausayawan Allah subhanahu wa ta'ala gawa yace bi sa'iril anami game da halittu gaba daya an arshada al-khalqa ila al-musuli mubayyinan lil-haqqi bir rasuli Allah ya shiryar da halitta zuwa ga su isa ga wani bayani wanda yake na gaskiya ta hanyar manzanni wannan ba karamar falala bace ta ubangiji subhanahu wataala a gare mu yanzu da ta kai kawai abota wa Allah subhanahu wataala kuma ba a san ba ina ne daidai yake a kama kowa ya kama ka duba ga akan ma Allah safkar da littahi an aiko da manzan ana ta bayanan amma kuma Allah kowa ya kama hanyar shi yayi gaba gadi to iya daga cikin minna kyauta da Allah ya mana ya safkar da littahi sannan kuma ya turo da manzo ya mana bayanin littahin nan dan mu gane yanda za mu bauta ma Allah subhanahu wataala mali yace wa sharqu man ukrima bin nubuwa hurriyatun dhukuratun kafuwa ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل مالك تيوا وشرق من أكرم بالنبوة شرط وأندا الله سبحانه وتعالى يكرم تاسو تبا حنجر باسو النبتة يتي شرطنا نيكما هكا نهركو حرية دكا النبي دا الله يكي توروا to wannan annabin yana zamantowa hurrun ne walaysa abd bimana dali ba bawa ba babu annabin da Allah ya turo a matsayin cewa bawa ne a duka dali kuma dan ba sai an zabi wani gida wanda yake da alfarma daga cikin wannan gidan sai a zabo wani sai a ce to wannan shine annabi kenan sharadin annabta shine na farko hurriyatun duka annabawan da Allah yake aikowa walli tabbas diyani sannan kuma abu na biyu bukuratun duka annabawan da Allah yake aikowa sharadi na biyu dukan su maza ne imana babu wata annabiya mace ni da cewa an samu daga baya waɗannan makaryata da suka rika hutowa suna cewa wani annabi ne wani an samu wata ana kiranta da suna al-khansa ta huto ita ma ta yi da'awar cewa annabiya ce to lalle sharadin annabi dole zamanto annabin nan namiji ne haka ubangiji subhanahu wataala ya kadarta sannan kuma yake cewa ka kuwa haka kuma iya daga cikin waɗannan sharuda ya zamanto wanda yake a matsayin annabin nan ya zamanto iya da ƙarfi
eh ya zamanto iya da ƙarfi yanda koda wan a wasu abubuwa za su haɗe waje guda to za iya gane man baka wa man tabaka eh za iya gane waye wanda yake da ƙarfi kuma waye wanda bai da ƙarfi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam lokacin da aka zo yakin ahzab yahudan garin madina banu nadir banu qayruqa da banu quraiza kusan kaso biyu daga cikin su gaba daya manzala sallallahu alaihi wasallam ya kore su daga garin madina saboda an yi alkawari ko sun taka yanzu sai suka je suka yi hadakan larabawa ne dukkan wasu wanda suke yanki na jaziratul arab aka ce bari a zo a yi zama guda suka fara iske ƙuraisha suka ce to wannan mutumin da ya huto a matsayin annabi yana da'awar cewa kaza da kaza da kaza da kaza kuma ya huto daga cikin ku ne suka ce eh ƙurai mun samu labari kuma kun yi yaƙi da shi kun yi badar kun yi uhudu da shi suka ce ƙurai amma kuma har yanzu iya ɗaya daga cikin abin da yake ci muku tuwo a ƙwariya bima da shi wannan annabi sai suka ce to yanzu yanda za a yi ku zo a yi zama guda da mu da ku gaba daya mu yaƙi wannan annabi to shi ne aka yi ghazwatul ahzab bima yaƙi na ƙungiyoyi ko ka ce rundunoni daban-daban wannan yahudawa ne waɗannan ƙurayshawa ne waɗannan kafan ne waɗannan wane ne haka wannan ƙungiya ta matsiyata suka haɗu suka tunkaro garin madina wanda Allah yake cewa nalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida anan ne ho aka jarrabi masu imani jarrabawa mai girma amma su masu imani suna cewa haza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima a daidai lokacin da su ko munafukai suna cewa ai an jayo su an kasu za a kashe su ba gaira ba sa ba to a cikin shawarwarin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake amsa saboda manzon jagora ne wanda yake amsa shawara bimana ba insani bane wanda yake diktatori bimana mai karya inda ba gaba kaga ma yafiqu anil hawa amma kuma yana shawartar sahabban shi Allah ya mushi umarnin ma cewa shawiruhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah ka shawarce su a cikin al'amura manzon ya zauna aka yi shawara ya yaya kamata a yi zama za a yi ko kuma huta za a same su shawara ta bada cewa zama za a yi to tunda zama za a yi Salman al-Farisi shi dan kasar Faris ne yace su suna da wani salo idan za a kawo musu yaki gida ga yanda suke suna gina rami ta kotan da ake ga cewa daga nan za su shigo sai a gina rami ta wannan bangaren sai manzon Allah yace ni'mar ra'i wannan ra'ayin kaka yayi sai manzon Allah ya umarnin cewa a je a gina wannan khandaq din wannan khandaq wannan ramin da aka gina shi sai aka kira ta da suma kuma ghazwatul khandaq yaƙin khandaq an kira ta da suna ahzab saboda runduna daban-daban da suka zo mata to alayti hali lokacin da aka zo ana bugawa sai sahabbai suka zo kan wani dutse suka buga abu ya gagara sai aka ja ka iske annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma yana hilin aka ce ga wani dutse wa an ci karo da shi kuma ya gagara a huddar shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a bashi mabigin da ake bugawa aka bashi mabigin nan da ya mushi bugu guda wannan dutsen sai da tarwatse sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yana nuni akan mi akan ƙarfi annaban Allah suna da ƙarfi kamar kuma labarin da aka bada wancan satin na annabi Musa alaihi salatu wasalam to haka zaka samu annaban Allah ƙarfafa ne suna da ƙarfi sosai to shine maliki ta hurriyatun zukuratun qawwa sai ya ce wala tunalu rutbatun nubuwa mutum baya samun kaiwa mataki na abin da ya shahi annabta yace bil kasbi ta hanyar tsururta mana ka ce kai ma bari ka zama insani mutum nagari nagartacce ƙarshe wanda dai kawai dole zaka zama annabi ba iktisabin annabta a ce misali halayenka zaka gyara zaka yi wane ne zaka yi wane ƙarshe kai ba ka kai har inda zaka samu annabta a babu wannan shine ce wala tunalu ba a samu rutbatun nubuwati mataki ko matsaya ta annabta bil kasbi ta hanyar tsururta wat tahzib kuma ta hanyar mutun ya gyara dabi'un shi da halayen shi yace wal futuwa haka kuma ba a samun annabta ta hanyar da ya shahi kuruciya yace ai wani iya da kuruciya ya tara abubuwa da yawa ko kuma kace al futuwa wani mataki ne daga cikin matakaiya na sufayi wanda aka baka wasu wuridi kaje ka karanta zaka kai matsayi na futuwa to ko ka kai wannan matsayin baka isa baka kai annabi to shine malani yace kenan mu fahimci kaida ta zama annabi kenan zabe ne da Allah subhanahu wataala ba kokarin ibada bane ko kuma kokarin nagartuwa kace ai kai ma ka kai matsayin kaza babu wannan anan malike cewa kama yaqulu ba'd al-falasifa wasu daga cikin malumin falsafa suna cewa innal insana yumkin an yasira nabiyyan bi sifatihi suka ce adam yana iya zama annabi da sifofin shi ya suka ce idza hazaba nafsahu wa rawwadaha ala al-ibada idan ya tsarkake kanshi daga dukkan wani datti sannan kuma ya saba ba kanshi ayyuka na ibada sannan wa taghadha bil halal ya zamanto abincin da yake ci halal ne yace fa innaha tushriqu nafsuhu a lokacin zuciyar shi zata dauki wani haske wa hina idhin yatasawwaru al ashya'a ala ma hiya alayhi li shafafiyati nafsihi wa salahiyatiha yace daga lokacin zai rika ga komi a yanda yake a hakikanin shi imana babu wani hijabi ko wani shabaki komi ya bukata kawai zai gan shi a yanda yake wannan magana ce ta falsafa malice hadal kalam batil wannan magana ce ta banza shi annabta istifa'un ne min Allah zabe ne daga Allah subhanahu wataala yake zaba daga cikin bayi sai ya ayyana mutum a matsayin annabi kenan ba wani kokarin ka na ibada bane ka ce a kai yanzu ka wuce matsayi kaza kai ma ka kai annabi a babu wannan sannan a daidai lokacin da koda mutum bai yi da'awar annabta ba ya dauki wani aikin da yake kama da aiki irin na annabta wanda kuma bai da haƙƙi akan ya dauke shi misali mutum ne zai rika shar'antawa yace kaza ya halatta kaza bai halatta ba kuma ba tare da wani bayani ba na addini aka ce wani ya sai ci a shi ma ya kai wannan matsayin ya talaqqal awamir min Allah subhanahu wataala wanda kuma an samu haka a cikin wasu daga cikin turuq na sufayi hanyoyin sufanci akwai wanda zai ci a shi ma daga Allah yake amsu na shi ba ruwan shi da ya zo ya rika bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akai maganar addinin annabi Muhammad sai ci wannan na awamu ne idan ka ce awamu sune ga magari ya ayyuhan nasu suna ga cewa akwai khawas akwai kebantattun mutane kuma akwai khawasul khas akwai kebantattu wanda su ma umurnin suke amsowa na daban dan haka in ka ga aikata wani aikin zunubi kai ne kake ga zunubi ne su a tunanin su shi ma umurnin shi ne daga Allah haka ya samu to kaga wannan bata ne abinda aka umurce mu shine mu bi abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba abinda wani yake gani a matsayin cewa ba wannan na khawas ne ko kuma wannan na awam ne malice lakinnaha fadlun minal maula al ajal lakinnaha ay lakinna nubuwata mu sani cewa annabta fadlun falalati minal maula daga majibincin lamarin wanda shine Allah subhanahu wataala al ajal wanda yake ma mai girma Allah yake bada ta liman yasha ga wanda yaso min khalqihi ila al ajal daga cikin halittun shi ya bayar da wannan daraja ta annabta ilal ajali har zuwa karshen ajalin shi ko kuma kace ilal ajali an baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda kuma ya ce karshen ajalin abin da ya shahi annabta kenan daga shi an riga an gari to waɗannan duka suna mana bayani akan yanda dai annabta take malike cewa walam tazal fi ma madha al anba'u min fadlihi ta'ti liman yasha'u wa lam tazal ita annabtar nan bata gushe ba fi ma madha na daga abin da ya gabata na al anba'u yani anan al anbiya'u imana na daga annabawa abawani wannan duka ana yin su min fadlihi daga falala ta Allah subhanahu wataala Allah yana bayar da wannan annabtar liman yasha'u ga wanda ya ga dama ana cikin badawa ana tahiyya wannan annabin ya zo ya wuce dan Allah ke cewa summa arsalna rusulana tatra haka muka rika aiko annabawa da manzannin mu ɗaya bayan ɗaya wannan annabin yazo ya wuce wancan annabin yazo ya wuce mal yace hatta ata bil khatamil ladhi khatam bihi wa a'lana ala kullil umam hatta ata har Allah mai girma da buwaya yazo da bil khatami da na cikin su na ƙarshe alladhi khatama bihi wanda Allah ya rihe da shi kenan annabta ta rige ta kare daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan kuma wa a'lana Allah ya daukaka mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ala kullil umami akan sauran al'ummomi gaba daya to wannan shine da kyauta da Allah subhanahu wataala yayi ga wannan al'umma sannan kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine karshen annabawa daga shi babu wani annabin da zai biyo bayan shi ubangiji subhanahu wataala ya aiko da manzanni masu yawa sannan waɗannan manzannin wasu Allah ya bada labarin su wasu kuma Allah bai bada labarin su ba wa rusulan qad qasasnahum alayka wa rusulan lam naqsushum alayk Allah yake cewa wasu manzannin mun baka labarin su a daidai lokacin da wasu manzannin kuma mun baka labarin su ba amma wa kallama Allah Musa taklima to anan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine karshen annabawa wanda daga shi babu wani annabi da zai biyo bayan shi imamu Atha ibn Yasar yake cewa ya hadu da Abdullah dan Amr dan As yace qultu sai nake cewa Abdullah dan Amr dan As kenan shi Atha yake cewa akhbirni an sifati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ba ni labarin siffar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda shine karshen annabawan gaba daya ba ni labarin shi fit taurati ya labarin shi yake a cikin littafin at-taura a lokacin Abdullah dan Amr sai yake cewa qala ajal yace kware da gaske labarin manzalla yazo a cikin at-taura yace wallahi innahu la mawsufun fit taurati bi ba'di sifatihi fil qur'an yace ina maka rantsuwa da Allah cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama an wasafta shi a cikin littafin at-taura kamar yadda wasafin yana nan kuma a cikin alqur'ani mai girma abinda yake cikin at-taura shine ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi inna arsalnaka shahidan wa mubashshiran wa nadhira mun aiko ka a matsayin shahid mai shaida ga ayyukan bayi sannan kuma da al'ummomin da suka gabace mu ma gaba daya wanda kuma wannan har a gobe kiyama zai tabbata sannan wa mubashshiran kuma mai bada al-bushri ga dukkan mutumin da ya aikata aiki alheri zai samu rahmar Allah subhanahu wataala wa nadhiran sannan kuma mai gargadi ne akan cewa kar ku aikata abubuwan suke sabo ne ga Allah subhanahu wataala duk wanda ya aikata saban Allah ya mutu akan haka akwai matsala tsakanin shi da Allah sannan kuma wa hirzal lil ummiyin manzalla kariya ce ga mutanen da basu iya karatu basu iya rubutu ba su waye laraba a lokacin imana in suka bi shi za su daukaka za su zamanto mutanen da su ne gaba a duniya kuma haka ya ambata musu sai yake cewa anta abdi Allah yake cewa kenan a cikin at-taura kai bawana ne wa rasuli kai manzuna ne samaitukal mutawakkil iya daga cikin sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mutawakkil yace laysa bi fazzin wannan annabin wannan sifofin manzalla ne a cikin at-taura yace laysa bi fazzin baya da halaye wanda suke ba su da kyawu al-akhlaqus sayyi'a ba halu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bane yace wala khaliz sannan kuma manzalla bayyana kaushin hali mutum ne mai dadin mu'amalanta yake cewa wala sakhabil fil aswaq sannan kuma ba mutum bane mai ihu a cikin kasuwanni cewa azo a sai kaza azo ai kaza bai haka sannan kuma wala yadfa'u sayyi'ata bisayyi'a haka manzalla baya tunkude wani aiki na banna da wani aiki na banna akan bacin shi walakin ya'fu wa yaghfir halin shi yana yahewa sannan kuma yana yin afuwa yana yin rangwame sannan kuma walan yaqbidahu Allah hatta yutimma bihi al-millat al-awja' Allah mai girma da buwaya ba zai amshi ran shi ba har sai ya cika hanyar duk wani mutumin da yake karkatacce imana wanda ba a sama addini yake ba to da izinin Allah in dai ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to ya samu tsayuwa akan hanyar take daidaitacciya akan cewa mutane sai sun ce la ilaha illallah wa yaftah biha أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا من الله صلى الله عليه وسلم زيزو دوتا دا أودا Allah zai bude idanun mutanen da suke makahili sannan kuma Allah zai bude kunnuwar waɗanda suke ba sa ji sannan kuma Allah zai bude zukata ko kuma kace iraza na irazan da suka zamanto arihi wanda duka iya daga cikin sifar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin at-taura kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai shine karshen annabawa wanda babu wani annabin da zai biyo bayan shi manzon Allah ya ambata cewa yace ni ne annabi na ƙarshe sannan kuma babu wani annabin da zai biyo bayana kenan duk mutumin da zai zo a yanzu yace shi annabin Allah ne kenan tabbas wannan mutumin makaryaci ne kuma makaryaci ne akan halshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cai za a samu bayyana ad-dajjalin makaryata idan ka ce dajjal yani kaseer al-kadhib mutumin da yake ya kure wajen ƙarya wanda yake ƙarshe ne shi to duk wanda zai ce annabi ne shi lalle tabbas Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa wannan mutum makaryaci ne to amma a yau daga cikin fitintunun da suke faruwa akwai irin waɗannan mutanen har a ƙasar nan an samu wanda yace in ba shi aka bi ba babu zancen mutum ya samu rahama yace shi annabin Allah kai ƙarshe ba kuma yace shi Allah ne bare da gaske to waɗannan abubuwa duka suna faruwa kuma akwai wanda ake cewa ɗan Qadiyaniya Ahmad Gulam suna nan a wasu wurare suna da masallatayya su ma da annabin su ko ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to waɗannan duka sai daga cikin fitintunun da yake wajibi ne mutum mai imani ya san cewa ya san abin da yake a lokacin da zai aikata wani aiki wanda yake da alaka da addini manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama kenan shine cika maki annaba kuma wannan shine karshen wancan fasali fasali na gaba malai ce faslun fi khasa'isir rasul sallallahu alaihi wa sallam fasalin da zai yi bayani akan sifofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko kuma ababen da Allah yake banci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da su malai ce wa khassahu bidhaka kal muqami wa khassahu bidhaka kal maqami wa ba'thihi li sa'iril anam wa mu'jizul qur'ani kal mi'raj haqqan bila maynin wa la wijaj malai ce wa khassahu Allah ya kebance annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bidaka da wannan al'amari na annabta da me yake bance shi bayan annabta kuma Allah ya ke bance shi kal maqami kaman al maqamul mahmud bimana matsaya abun godiya a gobe kiyama a lokacin da aka zo aka yi shekara 50 ana tsaye an kice ma kowa komi mutane suna tsaye an yi tsautsayiwan dirshan kowa sakamakon shi yake jira a lokacin mutane za su yi tawaga a je wajen Abul Bashar Annabi Adam alaihi salatu wasalam a ce kai ne annabin Allah kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza roƙan mana Allah ayi hisabi sai ya ce laqad ghadiba rabbi al-yawm ghadaban ubangiji na yayi wani fusata a yau fusatan da bai taba yi ne shi ba yace wallahi ba zan iya ba waye dalilin hukumar ku da gina aljanna ba ni bane ba ni ma ta kaina ne shi aje duk annabin da aka zo shi ma sai ya faɗi wani abu yace shi ma ta kanshi yake karshe a zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to a wannan lokacin da aka zo manzon Allah zai ce ana laha wannan ceton ni zan yi shi a lokacin zai je karkashin al'arshin ubangiji ya zube yayi sujada ga Allah a lokacin ya roki ubangiji subhanahu wataala akan cewa ayi hisabi ayi hisabi kuma yana Allahumma ummati ya ubangiji al'ummata Allahumma ummati Allah al'ummata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya barin mu daidai rikin ta hudu bayan gogormaye da anan sannan kuma gobe kiyama farfaje kiyama abin da za a yi kenan sannan wajen shan wannan ruwa nan ma zai tsaya yana kiran al'ummar shi sannan a lokacin da za a tsallaka sirai anan ma zai tsallaka sirai kuma ya rika rabbi sallim sallim ya ubangiji ka amintar Allah ka amintar Allah ka amintar kuma wa yake roka ma al'ummar shi sallallahu alaihi wasallam daka wajibin kowane ɗaya daga cikin mu ne ya so manzon Allah sama da yanda yake son kowa sama da yanda yake son komai saboda manzon Allah shine gatan mu na ƙarshe wanda babu wani gatan da ya wuce shi babu wani wanda zaka daga shi sama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowa ya cikin rayuwarka duk yanda kake ga wani ya maka gata ya maka wane ne wallahi ko ɗaya cikin miliyar bai ɗauka ba na gatan da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya maka. Dan ka mu yi kokari ya zamanto biyayyen mu duk da aka ce manzo Allah ya ce to mu yi kokari mu rike wannan abin da hannu biyu. To a lokacin zai ce Allahumma ummati ya ubangiji al'ummata Allah al'ummata. To kaga anan shine kal maqami kenan kama al maqam al mahmud shine matsaya abun godiya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan a lokacin da ladani yake kiran sallah yana kammala kiran sallah nan kafara da salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana karewa kuma Allah ka biyo baya da Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma hazwa karshe. To wannan iya duk mutumin da ya zamanto haka yake to tabbas zai samu ceton Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mali yace wa ba'athihi li sa'ilil anam haka kuma Allah ya aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lisa'il al-anami zuwa ga sauran halittu gaba daya dan adam da aljani gaba daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai karantar da su abin da yake addini ne. Allah ya bayyana mana cewa aiko manzon Allah ba karaman gata bace a gare mu. Allah ya ce laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasula laqad haqiqa mannallahu Allah yayi kyauta gawa yace Allah mu'minina akan masu imani kyautan mi ya musu id ba'atha yayin da Allah ya aiko da manzo wannan manzo kuma min anfusihim ya zo ne daga cikin jinsin halitta irin su yanda suke ɗiyan adam haka shi ma dan adam ne ta bangaren daraja kuma da kima sallallahu alaihi wasallam halittun Allah gaba ɗaya babu mai kima shi babu mai daraja shi amma jinsin halittar shi dan adam ne saboda an ba mal Allah kafurai sun ne ma ina ma a ce ai mala'iku aka aiko. Allah ya ce walau anzalna malakan laqubiya al'amru inda mala'iku muka aiko ai al'amari da riga ya kare yace maka imani ka tsaka na mushi inda kyale ka kawai kaudai ka zai gaba laqubiya al'amru da al'amari ya riga ya kare. To Allah daga cikin tausayin shi da rahamar shi yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum sai ce azizun alaihi ma adittu azizun alaihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai wahaltar da shi ne ma anittum duk abin da zai gajiyar da mu shine Aisha take cewa ma khuyira baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ba a taba bashi zabi ba akan abubuwa guda biyu face sai manzo Allah ya zabi abin da yake sauki ga al'ummar shi shi sai zaka ji na cewa laula an ashqa ala ummati laula an ashqa ala ummati in ba dan kadin takura musu ba inda ba dan kadin matsa musu ba sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce yatlu alaihim ayatihi yana karantawa su mutanen nan ayoyin Allah wayu zakihim kuma yana tsarkake su daga dukkan wani abin da yake banna ne daga dukkan abin da yake shirka ga Allah ne sannan kuma wayu'allimuhumul kitaba wal hikma ya karantar da su alkitabu shine alqur'ani bi girma wal hikma ya karantar da su sunna sunna hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Allah ya ce wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin tabbas kahin haka ya kasance mutanen nan suna cikin wata bata wanda take mabayyaniya can karshen suratu tawba da Allah yake cewa azizun alaihi ma anittum sai ce harisun alaikum me kudayi ne na alheri a gare ku. Abu Zarul Ghifari yake cewa babu wani abu na alheri yace wallahi manzo Allah sai da faɗi mana shi babu wani abu na sharri sai da ya ja kunnan mu akai cai kai ko tsuntsu zai zo ya wuce cikin sararin samaniya in akwai wani alheri tare da shi wannan alheri manzo Allah sai ambata mana shi in akwai wani abun cutuwa sai manzo Allah ya ambata mana saboda kar mu cutu sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma alittum sai ce harisun alaikum bil mu'minina ga masu imani raufun mai tausayi da rahimun mai rahama ne sallallahu alaihi wasallam. To lalle tabbas akwai kuma dalilai da yawa da suke bayyana cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana tausayi yana jin kai ga waɗannan al'umman da suke karkashin shi kuma da shugaba ne wanda yake mai tausayi. Anas ibn Malik Allah kare da a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yaqdumu alaikum aqwamu wasu mutane za su zo muku kenan garin Madina za ku amshi bakwancin qaumun wasu mutane hum arabu minkum quluban sun yi ku tafshin zuciya kale manzo Allah yake cewa Anas sai yace fa qadimal ash'ariyun sai kabilar Abu Musa al-Ash'ari wanda Abu Musa daga cikin su yake Ash'ari ya wahi suka zo fihim Abu Musa al-Ash'ari falamma danau lokacin da suka kusanto garin Madina kanu yartajizuna yaqulun sai suka ambata cewa gadan nalqal ahibba muhammadan wa hizba yace gobe zamu hadu da masoya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suke tare da shi su ne sahabbai daka zaka samu irin wanda duka a cikin hadisai wanda suke ingantattu farin ciki da jin dadi da sahabbai suke yi game da samuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin su Hudhaifa ibn al-Yaman yake cewa garin Madina bai taba shiga kumci ba sama da ranan da Allah mai girma da buwaya ya amshi rayuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutane suka dimaute suka rikice saboda yanda suke jin shi a cikin zukatansu ka kadarta abin da wani abin da mutun yahi so a rayuwar shi kuma sai zama to abin da yanzu babu shi ya zai rikice wannan ta kai Umar ibn al-Khattab ya zare takobin shi yace kai duk wanda yace manzon Allah ya mutu sai na sarke wuyan shi duk ayoyin suke magana akan mutu manzon Allah a cikin alqur'ani Umar ya mance musu innaka mayyitun wa innahum mayyitun وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم دك عمر يامنت سي لوكاتين دا ابو بكر الصديق رضي الله عنه يزو كرنتر دشي cewa kaza man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa man kana ya'budu allah fa inna allah hayy la yamut wanda yake bautawa annabi muhammad annabi muhammad ya mutu wanda yake bautawa allah to allah shi rayayye ne baya mutuwa sai cewa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalamtum ala aqabikum wa man yanqalibu ala aqibaihi falan yadurra allah shay'a wa sayajidu allah shakirin Abu Bakar karanta wannan ayar Umar ba wanda mai shawara mai da takobin shi ko mage hizaya kaga wannan sune masu imani wa idha tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim tawakkalu ana karanta musu qur'ani babu su da matsala to lalle tabbas annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wajibin kowanne ɗaya daga cikin mu ne ya so shi ga kuma halaye da yake da halaye managartan halaye abu hurairah Allah kare da gare shi yake cewa yace qama a'rabiyyun wani balarabin ƙauye zo garin madina kawai yana shigowa yazo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haramin madina haramin madina yazo kawai sai ya kama wani gehe a bangare ɗaya cikin masallacin kawai sai fara bawali sahabbai suka taso mishi aka care shi masallaci ku kyale shi kari sai da gama bawalin shi tas sai manzon Allah ya umarce su cewa aje a zo da guga ta ruwa a zuba a saman bawalin sai aka je aka dauko ruwa aka zo aka zuba sai manzon Allah yake ce mishi ya kai bawon Allah irin waɗannan wuraren da kake gani baya cancanta ai irin wannan aikin ba waje ba inda ake wannan abun bane ba wannan mutumin har yayi nisa sai ko sai ce Allahumma ighfir li waghfir li Muhammad wa la taghfir ma'ana ahadan abad yace Allah ka gafarta mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam banda mu yace kakka ma kowa gafara saboda su wadancan sun haro mushi to wannan iya daga cikin dabi'u da halayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anas ibn Malik Allah kare da gare shi yake cewa yace in kana annabi sallallahu alaihi wasallam la yukhaliquna yace wallahi manzo Allah yana cakuwa da mu a cikin rayuwa hatta yaqula li akhi li saghir har yake fadi ma wani kane na dan kararrami yace ya aba umair ma fa'ala nughair ya aba umair ya kai baban umair kenan kanan Anas ibn Malik yace ya kai wane ina dan tsuntsunka yake manzo Allah ya saba yana gare shi da tsuntsun shi yana wasa sai ce ina tsuntsunka yake sai ce ai wallahi tsuntsun shi kaza da sauransu kaga wanda duka iya nuna halayen da dabi'u na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzalla sallallahu alaihi wasallam yana tahiya akan titi zai tsaya ya ma yara sallama kai kuma shine jagoran da ba a yi wani jagora irin shi ko ba za a yi wani jagora irin shi ba in mulki kake takama in mi kake takama shi karshe ne sallallahu alaihi wasallam amma ga dake mu'amalatar mutane iya da tafshin hali sallallahu alaihi wasallama da haka ne shine abinda malaki ambata mana ana wa khassahu بذاك كالمقام وبعثه لسائر الانام سيتي ومعجز القران كالمعراج daga cikin mu'jiza ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama na farko akwai alqurani mai girma alqurani mu'jiza ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda yake zaka ce gagara ba dau ya gagari wadancan kuma yana gagara mutane a yau kuma zai gagara a gaba ta an yi tahaddin cewa qul la ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al qur'an la ya'tuna ba za su zo da shi ba ba za a hada aljani da mutane gaba daya la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira ko da shashin zai taimaka wa shashi wallahi ba za a zo da irin alqur'ani mai girma ba to wannan shine kalamullah magana ce ta Allah subhanahu wataala wanda ya sabkar da ita ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ya nima cewa a zo da irin alqur'ani tunda an ce ai kirkira kai am yaqulu naftara suna cewa a wannan qur'ani ai kirkira kai to shikenan tunda kirkira akai abu ne mai sauki to fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftariyatin in kuntum sadiqina ku zo da irin surori goma kadai shi ya zo da 114 ku ku zo da goma an yahe muku 101 tunda kirkira ne kuma shi daya kirkira ku go ku je ku hadu da mutanen ku da aljannun ku gaba daya ayi tawaga a taimakawa juna a kawo duk wasu ƙwararru a ka aje a zo da surori guda goma kawai ba zai yi ba ko Allah ya ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli to nan kuma an yahe muku 113 ku zo da daya ta da 14 kai za ku zo da ita eh sauran gaba da an yahe muku shi ma haka in ya gagara alqur'ani mai girma magana Allah ce sannan babu abu mai dadin saurare sama da alqur'ani babu shi ba a yi shi ko ba za a yi shi ba kawai idan kaga mutum baya tazawuki bejin dadin shi to wallahi ba cikin imani shi ya mutum imani shi babu abin da zaka karanta ka ji dadi wani ya karanta ka saurara ka ji dadi saboda alqur'ani mai girma ka duba ka gani fa shekara nawa ana karanta shi amma baya tsufa ba a gajiya ka ji ka cewa kaman ka gaji a in ka ji ka gaji to kai ne ka samu matsala kai ne mai tasgaro kai ne gajiyayye shi yasa ka gaji amma in dai kana da halarcacciyar zuciya kana fahimtar abin da ake faɗi subhanallahi aka samu wani ƙwararre yana ja malam wallahi babu abin da kai ƙurani da dadi mu'jiza ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba su yi imani ba da shi sun yarda cewa alƙur'anin nan lalle tabbas akwai wani abu a ciki suka kwatanta shi da maganar mawaƙi suka ce kai mu waƙa wacce ce mu ji ba tun ana jahiliya ta kirki a cikin suku ukaza da suku wace ce mun ji kalam su Laraba a lokacin budget ake bi mana zawwa ake ayi zube na bankwariya na hikimomin maganganu da balaga da fasaha amma ba a taɓa samun mutumin da ya zo ya karanta irin alkur'ani ba manzo Allah yana zawwa yana karanta shi suka ɗimoce gaba daya suka ce waka ce suka ce kai wannan ba waka bace kai wannan abin to yanda dadin na nashi yayi yawa kawai sihirce mu ne aka yi mu cikin hayyacin mu shi yasa muke jin haka nan Allah ce duka ba wannan bane ba wa ma huwa bi qawli sha'ir yace qalilan ma tu'minun wala bi qawli kahin yace qalilan ma tadhakkarun yace tanzilun min rabbil alamin wani abu ne sabkakke daga wajen Allah mai girma da buwaya kuma duk wanda Allah ya arzuta shi da karanta alqur'ani da kiyaye shi wallahi Allah ya mushi arzikin duniya da lahira ka duba abinda imamu shatibi yake fadi a cikin muqaddimar shi da yake fadan matsayin mutanen da suka kula wa dansu kawai ya harrace qur'ani Allah zai kawo su a farfajiyar kiyama ya kai sa musu wani kambe na sarauta na zinariya duk wanda ya gansu ya ga mutanen da aka karrama sai ce fa ma zannukum bin najl inda jazai yace ulaika ahlullahi wasaffatul mala yace wannan su ƴan albarkaci ne albarkacin sun kula wa dansu sai yace fa ma zannukum wai miye tunaninku bin najl game da shi gogan shi wanda ya karanta qur'ani inda jazaihi a lokacin da Allah zai sakanta mishi yace a ai ulaika su irin waɗannan mutanen ahlullahi su ne mutanen Allah wasaffatul mala su ne tatattu zababbu wanda suke ƴan gaba gaba dai ƴan ajin tabarkalla a wajen Allah subhanahu wataala alqur'ani zaka karanta da letter daya harafi guda lada goma za a baka to qur'ani gashi nan kuma Allah ya yassar abin ya zama to da sauki kai kyauta ma ake raba shi karshen bayani da kyauta ake raba shi kada ce ma kaza ya tsada kyauta za a baka shi abin da ake so kawai karanta kun hoda kake ga ana raba shi kyautar nan ba kyautar ba kudin buga shi bane yake da arha a wasu bayan Allah ne da suka san abin da ake cewa rayuwa su ne suke hudda kudaden su buga su rika rabawa ko kuma su je su sayo su kawo inda mutane su karanta kai har kake gane shi a matsayin arha ko a makamancin wannan Allah rahama nasiri wallahi wajibi ne mutun ya karanta alqur'ani mai girma duk yanda harakoki suka maka yawa da abubuwa suka maka yawa ka kebance lokacin da zaka daga karanta maganar Allah ka hararo maganar Allah ce ba maganar wani bane maganar Allah ce tun kafin akai lokacin da qur'ani zai shahe gaba daya ya zama tuba bushi mali yace banda wannan abinda Allah yake bace manzalla da shi yace kalbi iraji haka kuma akwai mai iraji da akai da shi lokacin da Allah mai girma da buwaya ya turo da mala'ika jibril ya dauki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa sammai guda bakwai ya tafi wurin da ba kazabal fuadu ma ra'a bai ƙaryata abin da ya gani ba ya gaskanta ubangiji subhanahu wataala ya komo ya ba sahabbai labari sun gaskanta shi su kuma waɗanda ya zamanto maƙaryata ne masu ƙaryatawa sai su abin je zai ƙara nisa a gare su yace kalmi iraji yace haqqan waɗannan ababen gaba ɗayan su gaskiya ne bila mailin ba tare da ƙarya ba wala wijajin ba tare da karkacewa ba haka bayanin yake yanda kaje shin nan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Allah ya kebance shi akan sauran annabawa da wasu abubuwa guda biyar kamar yanda ambata abu na farko cewa shine cika maki annabawa shine karshe abu na biyu an aiko shi zuwa ga mutane gaba daya mafi yawanci annaba zaka ji an ce wa ila madaina akhahum wali wa ila kaza ka akhahum wali duka zaka ji an kayyade su da wasu mutane amma shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a ya ku mutane ku sani cewa manzo ne na Allah ne zuwa gare ku jami'an gaba daya manzo ne nawa na allazi lahu mulku samawati wal ardi wannan ubangijin da sheke da mallakan sammai da kasai la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit ba wani abun bauta ba suka cancanta sai shi shi yake rayawa shi yake kashewa abinda ake so da ku fa aminu billahi wa rasulihi annabiyil ummi alladhi yu'minu billahi ku yi imani da Allah wannan annabin da a cikin sifofin shi bayya karantawa baya rubutawa kuma daraja ce da kima ya zo da abinda ya gagare masu karantawa da rubutawa saboda ku gane cewa da suka ce asatiru lawwali naktatabaha fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila suka ce ai tatsin lawali ake hudu shi na rubutawa to bai rubutawa bai rubuta bai karanta kuma ya zo da abin da ya gagari masu karatu masu rubutu sallallahu alaihi wasallam ta ka an aiko shi kenan zuwa ga al'umma gaba daya sannan sifa ta uku ubangiji subhanahu wataala ya bashi kyautar al-maqamul mahmud wannan matsaya abun godiya wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda matsayi na hudu iya daga cikin abin da Allah yake banci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi Allah ya bashi al-Qur'ani mai girma al-Qur'ani gashi nan ana karanta ila qiyamis sa'a kuma al-Qur'anin nan karirre ne Allah ya bashi kariya inna nahnu nazzalna dhikra sai ce wa inna lahu lahafizun mu muka safkar da shi kuma wa inna lahu lahafizun kuma mu zamu kare shi al-Qur'ani mai girma yanda yake a lokacin manzala shine har a yanzu babu abin da ya sauya ko harafi guda bai sake ba to wannan shi ma iya daga cikin abin da khususiyar da aka bashi amma kaga littafin at-taura kaga littafin injila duka an garwaye abubuwa da yawa har a yau a Roma akwai zaman da Kirista suke din shekara duk wata ayar da aka gabata ta da wannan lokacin sai ayi modifiyanta ayi ta'dilin ta abu na biyar Allah ya kebance annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka yi mi'raji da shi aka kai sama da shi to waɗannan abubuwa guda biyar su ne abinda malai ambata mana nan wa khassahu bi dhaka kal maqami wa ba'athihi li sa'iril anami wa mu'jizil qur'ani kal mi'raji haqqan bila mailin wa la wijaji waɗanda duka suna daga cikin abinda Allah yake bance annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da su malaike ta fa kam habahu rabbuhu wa faddala yace kamar yaya yi ai ubangijin shi habahu Allah ya so shi wa faddalahu Allah ya fifita shi wa khassahu Allah ya kebance shi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaike cewa wa khawwala sannan kuma Allah ya mishi dadin kyaututtuka da yawa sallallahu alaihi wasallam manzo Allah subhanahu wataala ya mishi kyaututtukan da ba amma wani daga cikin bayi wannan kyaututtukan ba dan haka mu da muka huto a matsayin al'ummar shi wallahi mu yi godiya ga Allah mu gode wa Allah daraja ce da kima Allah subhanahu wataala ya zabo mu ya kawo mu a cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kula kar mu yi wasa daraja ce wadda tana buƙatar kiyayewa daga gare mu ta hanyar mu san abinda zamu aikata a bangaren da shay'ar addini kar mu yarda wani abu yazo ya jagula mana wannan matsayi da wannan farar takardar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kawo kar mu jagula ta da shirka kar mu jagula ta da duk wani abin da yake bid'a ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son al'ummar nan fiye da yadda kake tsammani yana tausaya mata yana mu'amalanta mu'amala mai kyau daga cikin irin hadisan da suka yi bayani akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da tafshin mu'amala hadisin Anas da Ibn Malik Allah kare yarda gare shi yace bainama nahnu julusun fil masjid ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam yace muna zaune tare da manzo Allah a cikin masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tawadu'un shi rishin daga kai idan mutun ya shigo cikin masallaci bai iya gane wane ne manzo Allah sai ya tambaya ba wani kaya yake sa wa suka hina wani ba wani yanayi bai ke shiga daga an ganshi an gane wannan shine karshen shine babu wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da baye da dagin kai wannan mutumin dakhala rajulun ala jamalin mutumin yazo a saman raqumi fa anakahu fil masjid sai ya kebance shi a wani bangare na masallaci summa aqalahu sai ya mai da baibai summa qala lahum sai yake cewa su Anas ayyukum muhammad sallallahu alaihi wasallam ka duba gani ga sun ya same su yace waye muhammad a cikin ku yace wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muttaki'un baina zahranaihim a can bangare dai a cikin masallaci manzo Allah shi kuma yayi kishingide fa qulna sai Anas yace sai muka ce hadhar rajulul abyadul muttaki yace wancan mutumin farin mutumin nan wanda yake shingide shine ayyun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu ar-rajul sai wannan mutumin da yazo daga saman raqumin nan sai je iski annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yace mishi ibnu abdul muqallib yace ya dan abdul muqallib fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qad ajabtuka manzo Allah yace na amsa maka faqala ar-rajul lin-nabi sallallahu alaihi wasallam sai wannan mutum yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inni sa'iluka yace zan tambaye ka a tambayar da zan maka kuma fa mushaddidun alayka zan tsananta maka a cikin tambayar nan ma fil mas'ala yace fala tajidu alayya fi nafsika yace kar ka kullace ni a cikin zuciyarka saboda zan maka tambayoyin da la'alla ba za su yi dadi ba fa qala manzo Allah yace mushi sal amma badalaka tambayi abin da kake so duk abin da kake so ka tambaya fa qala sai wannan mutum yace as'aluka bi rabbi wa rabbik wa rabbi man qablaka ina roƙonka da ubangijinka da ubangijin al'ummar da suka gabace ka Allahu arsalaka ila an-nasi kullihim kai ne Allah ya aiko zuwa ga mutane gaba daya qala Allahumma na'am manzo Allah yace Allahumma na'am yace kwarai da gaske ni ne Allah ya turo zuwa ga al'ummar duniya gaba daya yace Allahu amaraka bi an ta'muruna bi khamsi salawatin fil yawmi wal layla wai Allah ya umurce ka akan ka umurce mu da salloli guda biyar a cikin dare da yini manzo Allah yace Allahumma na'am yace kwarai da gaske Allah ya aiko ni da wannan bayanin yace Allahu amaraka bi an ta'muruna bi sawmi ramadan Allah ya umurce ka umurce mu azumin watan ramadan qala Allahumma na'am manzo Allah yace kwarai da gaske Allah ya umurce ni sai da suka kai karshe suka ambata farillan fa arkanul islam gaba daya sai wannan mutum yake cewa fa wallazi ba'athaka bil haqq la azidu ala hadha wala anqus yace na rantse da wanda ya aiko ka da wannan gaskiya bazan kara ba akan wannan abin da ka ambata mini bazan rage ba juya wanda yake manzo Allah yake cewa aflaha in sadaqa ya rabauta ya shiga aljanna in ya gaskanta abin da ya faɗa to wannan yana maka nuni akan tafshin hali kai yanzu mutumin da yake jin cewa shi shugaba ne gani shi wa tashi hankali amma ka duba hagan da ake zo a ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma a mushi irin tambayoyin da aka ga dama to amma a yanzu tambaya ba wanda yake tambaya dole kowa ya shiru ka to duk yanda mutum yake ji da izza duk yanda yake ji da cewa matsayi gare shi wallahi ko ɗaya cikin miliyar ɗari na manzo Allah bai ɗauka ba amma ka duba yanda yake mu'amalar al'umma sallallahu alaihi wasallam to haka halayen mu ya kamata su zamanto kar mu zamanto masu dajin kai kar mu zamanto wasu mutane na daban kar ya zamanto addinin mu yayi dama mu ko mun yi hagun wajibi ne mu rika siffantuwa da waɗannan sifofi wannan shine abin da malai ya ambata mana a cikin wannan fasali mun zo ƙarshen shi kuma lokaci ya kare insha Allah sai da an zama da gaba اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله